da dumuna oye bane an saka gausi a runa oye bane gashi fahar ma a riguna oye bane kowa ya ce sai in ya oye bane maza da mata ba in ya oye bane yara da manya duka in ya